ta yuli na shekara 2017 za a dawo ci gaba da gasar cin kofin zakarun kasashen turai na yan kasar shekara 19 wato lokacin championship na shekara 2017 wanda yanzu haka yake gudana a can kasar Georgia inda kasashe takwas wanda suka fito daga nahiyar turai suke fafatawa a tsakanin su da yanzu haka dai sauran kasashe hudu kacal da suka rage wanda za su fafata a matakin wasan kusa da karshe wato semi final a yau din kungiyar ƙwallon ƙafa ta kasar Portugal ita ce shekara 19 za su fafata da kasar Netherlands ita ce shekara 19 za su wasan da misalin karfe 2 ne mace agogon Najeriya da kasar Chad. Kasar Ingila ko yanzu kasar shekara 19 za su fafata da kasar Chad Republic su ma ita ce shekara 19 da misalin karfe 5 ne mace agogon Najeriya Niger Kamaru da kasar Chad a labarin Club Club wani duniya kungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United da kasar Ingila ta fi da sunan Michael Carrick a matsayin sabon jagoran ƴan wasan kungiyar wato captain ɗin da ke nan inda Michael Carrick ɗin ya mai gurbin tsohon captain ɗin ta ne Wayne Rooney wanda ya koma tsohuwar kungiyar sa ta Everton bayan ya shafe shekaru 13 yana taka leda kungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United. Michael Carrick ɗin shekara 35 da haihuwa wanda yake buga tsaki a kungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United a yanzu haka ya shafe sama da shekara 11 yana taka leda shi ma kungiyar Manchester United. Kari ya zo kungiyar Manchester United ne a shekara ta 2006 daga tsohuwar kungiyar sa ta Tottenham. Idan muka dawo bangaren sai da sauran yan wasan ƙwallon ƙafa na duniya ko yayin da ake shirye shirye fara taka ledar league na kasashe daban-daban. James Rodriguez na kungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid ya koma kungiyar ƙwallon ƙafa ta Bayern Munich na kasar Germany a matsayin rance na tsawon shekaru 2. Shi goma tsaron raga na kungiyar ƙwallon ƙafa ta AC Milan Donna Roma ya rataba hannu na tsawai ta kwantrakin sa a kungiyar ta AC Milan na tsawon shekaru 4 masu zuwa. Huta lafiya.